Lemon Mix.
Yola.
Uche fintiri, sei fintiri, kache fintiri, sei fintiri, kiche fintiri, sei fintiri, muche fintiri, sei fintiri. ATM.
ATM gidan kudi ka saka wai kazara ATS ka insha Allah ba mai maka zarra mu jahar mu mun gane yanzu ba irin ka bangaren tsaro ga aikin lafiyan jiki da knowledge lafiyan jiki da knowledge
saboda haka nazo gida ku sake gaya muku cewa idan Allah ya yarda san tabbatar kun zo na lafiya wannan kasa
Chica,
say fintiri,
and Newman,
say fintiri,
Moby North,
say fintiri,
Moby South,
say fintiri,
Yola North,
say fintiri,
Yola South,
say fintiri,
Engulak,
say fintiri,
Mayo Balwa,
say fintiri,
Shele,
say fintiri,
Maiha,
say fintiri,
Madagali,
say fintiri,
Tongo.
Say fintiri,
Shale.
Say fintiri,
Song.
Say fintiri,
Hong.
Say fintiri,
Maiha.
Say fintiri,
Mayo Balwa.
Say fintiri,
Damsa.
Say fintiri,
Kofore.
Say fintiri,
Ganye.
Say fintiri,
Gire.
Say fintiri,
Gombi.
Say fintiri,
Kayo.
Say fintiri
Jada
Say fintiri
Lamurde
Say fintiri
Hom
Say fintiri
Honorable Casey Tumba
fintiri.
Zakaria Yampa
Say fintiri
Ee Lawa Moda
Say fintiri
Ubandoma Ubandoma
Say fintiri
Adamu Kamali
Say fintiri
Yerima Mozi
Say fintiri
Maigari Malabama
Say fintiri
Da Maliki
Say fintiri
Jibril Labindo
Say fintiri
Idi Bagio
Say fintiri
Adamu Waziri
Say fintiri
Kai Kowa ma
Say fintiri
Alhamdulillah.
Ashrafi Mix.